coach in Liverpool Brendan Rodgers ya ce shine ya fi cancanta zama coach in kungiyar ta Liverpool duk da kuma bayan da aka samu a kakar kwallon bana kwallayen da Luis Suarez da Daniel Sturridge suka jefa a raga a kakar wasan bara ya taimaka wa kungiyar inda ta zo kusa da cin kofin Premier League inda Manchester City ta wuce ta da maki biyu kacal gashi Suarez yanzu ya koma kungiyar Barcelona kuma Sturridge yana jinyar raunin da ya samu a yanzu Liverpool ne na tara a table league din kuma za ta kara da Manchester United ranar Lahadi koda yake Liverpool din ta yi kunnan doki da Basel a tsakiyar mako Rodgers ya ce sakona shine cewa ban tsammani akwai wanda yafi cancanta zama coach din Liverpool ba ya kara cewa watanni bakwai da suka wuce sun kusa cin ya gasar